wata jami'awa da ta yi da nisan yada labaran Najeriya da Muhammad mataimakiyar sakataren harkokin wajen na Amurka Ms. Akunuko ta ce ta gamsu da kokarin da Najeriya ke wajen bunkasa fannonin kirkire-kirkiren zamani da kuma bunkasa fannonin fina-finai ta amfani da sahohin zamani ko digital technology a turance. Ms. Cook ta shaida ministan yada labaran Najeriya cewa kokarin farfado da dandalin wasannin kwaikwayo na ƙasa wato National Theater da ke nan Lagos abin yabawa ne matuƙa don yadda hakokin wasannin kwaikwayo ke tattare da ɗanɗan kuɗaɗen shiga kamar da yadda ake gani a duniyar wasannin kwaikwayo na Hollywood da kuma na wasu ƙasashen duniya. Don haka ta jaddada ƙudurin gwamnatin Amurka don tallafawa Najeriya ta wannan fuska domin a gudu tare a kuma tsira tare musamman bisa la'akari da muhimmancin su a tsari na demokradiyya. Ganin nan gaba kaɗan ƙasar za ta shiga zaɓen ƙasa.
I know that Nigeria has elections coming up next year, and I think having access to social media and having access to telecommunications
a bangaren sa ministan yaɗa labaran Najeriya Lai Muhammad ya ce Najeriya na matuƙar buƙatar tallafin ƙasar Amurka domin ciyar da ƙasar gaba ta fuskar wasannin kwaikwayo ko na nan Najeriya irin su Nollywood.
Television, radio, music, performing arts, publishing and printing have received strategic interventions from the Nigerian government in the past.
Nisa Lai Muhammad ya ce Najeriya ta kashe makudan kuɗaɗe wajen tallafa fannonin al'adu da kimiyyar sadarwa da biliyon naira domin cigaban ƙasa. Ministan ya yi amfani da wannan dama wajen kare matakin gwamnatin Najeriya da ta ɗauka a kwanakin baya na haramta ayyukan kafar sadarwar zamanin Twitter. Tuni dai gwamnatin ta ɗage wannan haramci bayan da kamfanin Twitter ta amince da wasu sharuɗɗan da gwamnatin Najeriya ta gindaya mata. Abin ya ci Amurka. The Lagos.